sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Asabar akan mitoci 19, 31 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu na VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio Amfani, Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da kuma Niya. Sai kuma Alpha Radio a birnin Kumasin kasar Ghana, yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a, barkanku da warhaka. Amina Buhari Auna ce tare da abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu, za ku ji mu dauke da shirin a bari ya huce, amma da farko ga labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Yau ranar Asabar 4 ga watan Mayu shekara ta 2019, ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil Hashin Gumel. Yau Asabar, kasar Koriya ta Kudu ta ce makwabciyar ta Koriya ta Arewa ta yi gwajin wasu makamai masu linzami masu cin gajeren zango, lamarin da ke nuna fushin Koriya biyu bayan wargajewar tattaunawar da ake kan shirin makaman nukiliyar ta. Koriya ta Arewa ta harba makamai masu linzami ne gabas da garin Wonsan da misalin karfe 9 na safe a ugun Koriyar, a cewar wata sanarwa da shugabannin sojojin Koriya ta Kudu suka fitar. Babu wasu cikakkun bayanai akan makaman masu linzami zuwa yanzu, amma harbin makamai masu cin gajeren zango ba za su saba wa takunkumin ƙasa da ƙasa ba akan shirin makaman Koriya ta Arewa. Ya zuwa yanzu dai ba wato Koriya ta Arewa ba ta yi magana akan gwaje-gwajen ba. Tun watan Nuwamba shekarar 2017 ne shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un bai sake kallon gwajin makamai da kansa ba. Akalla mutum uku sun mutu tun da ramar mahaukaciyar guguwar nan da ake kira Fani a gabashin gabar India, inda ta haifar da ruwan sama kamar da bakin kwarya da iska mai karfin gaske jiya Juma a jihar Odisha. Jami'ai sun ce mutane sama da 160 ne suka samu rauni a lokacin guguwar. Mutane sama da miliyan 1 ne suka saurari gargadin da gwamnatin kasar ta yi suka nemi mafaka kafin zuwar guguwar. Mahaukaciyar guguwar dai ta nufi makwabtar jihar West Bengal da yammacin jiya Juma'a, kuma jami'ai sun ce mutane sama da miliyan 100 ne ke kan hanyar da guguwar ta nufa. An yi hasashen cewa guguwar za ta haifar da kura a jihar Rajasthan, sai kuma dusar kankara a jihohin arewa maso gabashin India da ke yankin dutsen Himalaya. Jiragen kasa akalla 200 aka soke wa zirga-zirga su a fadin kasar India. To, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ya yi wata tattaunawa mai ma'ana ta wayar tarhoda da ta kwashe sama da sa'a daya da shugaban kasar Rasha Vladimir Putin akan kasar Venezuela da sauran wasu batutuwa. Da yake magana da manema labarai da yammacin jiya Juma'a ofishinsa na Oval, Trump ya ce Putin baya duba yiwuwar shiga lamarin da ke faruwa a Venezuela, maimakon haka yana son ganin wani abu mai kyau ya faru da kasar. Lokacin da Trump yake magana kusa da Firaministan Jamhuriyar Slovakia Peter Pellegrini, ya bayyana tattaunawar da ya yi da Putin akan Venezuela a matsayin abu mai kyau. Zaman ɗarɗare ya ƙara a 'yan kwanakin nan tsakanin Amurka da Rasha kan halin da ake cigaba, wato halin da ke cigaba taɓarewa a Caracas. Gwamnatin Trump dai ta zargi Rasha da hana shugaban kasar Venezuela Nicolas Maduro daga sauka daga kan mulki da ma barin kasar baki ɗaya. A ɗaya ɓangaren kuma, sakataren ma'aikatar tsaron Amurka Patrick Shanahan ya kare yadda bayanan sir da Amurka ta samu kan Venezuela bayan da shugaban 'yan adawa Juan Guaido ya kasa shawo kan yawancin sojojin Venezuela su goya masa baya a wannan makon. Shanahan ya faɗa manema labarai cewa baya jin akwai matsala a bayanan sirrin da suka tattara, kuma yana tunanin sun samu rahotanni masu kyau lokacin da aka yi masa tambaya kan cewa ko akwai yiwuwar matsala a bayanan da suke da su. Guaido, wanda Amurka da sauran kasashen duniya 50 ke ɗauka a matsayin shugaban kasar Venezuela, ya yi kira ga sojojin kasar su juya wa gwamnatin Maduro baya. Sai dai hakan bai faru ba, amma an rangama tsakanin masu zanga-zanga da 'yan sanda ta biyo baya a wasu birane a faɗin kasar, wanda ya sanadiyar mutuwa kalla mutum guda. Je Juma'a Gwaido ya yi kira da a gudanar da zanga-zanga a yau Asabar din nan a wajen sansanin sojojin domin jan hankali ga sojoji su goya musu baya. Hukumomi a jihar Florida da ke kudu maso gabashin Amurka sun ce wani babban jirgin sama mai suna Boeing 737 ya wuce hanyar da ya kamata ya sauka zuwa cikin kogin St. John's River yayin da yake kokarin sauka a daren jiya Juma'a yana dauke da fasinjoji 136. Babu wani rahoton da ke cewa an samu asarar rayuka. Magajin gari Lenny Corey ya ce an ceto dukkan rayukan da ke cikin jirgin. Ya zuwa yanzu dai babu wasu bayanai kan lamarin. Daga ƙarshe jujuwa majalisar ɗinkin duniya ta gargaɗin cewa mutane sama da miliyan 10 ne Koriya ta Arewa su fuskanci matsalar rashin abinci.
Kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma ga shirin mu na a bari ya huce.
Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
malama Daula barkamu da sake shigowa wannan zauri. Da fata an kwana lafiya, ya zafi yanzu dai an ce da ana cewa ya sanyi, to yanzu ya zafi.
Haka ne, an yi zafi a ce an yi zafi, an yi sanyi, dan Adam ya wuya gane hali. Ina kwana alheri, an tashi
lafiya. Lafiya kalau ya yar gudidi.
To yar gudidi lafiya. Na ganki da yake sai da kin kasa zama, kin kasa hakura, sai da kika garza ya California ko. Ba yan kalbe ishe ki wajen dika yanka da badalar zalla da California. Wannan shine amal da jikoki sun yi kira.
Sun yi kira, kin san tabaki ne, ka taba karatu.
Haka
ne. To mun gode Allah ya dawo da mu lafiya. To yau a gurguje bari mu je filin gaishe-gaishe namu, kuma zuwa an jiba bakon namu da muka raka wancan makon da ya dawo. Sabili da haka za mu ci gaba da shirin labari daga bakon namu kai tsaye. To wannan wasiƙa ta farko a yau ta fito ne daga hannun Maryam Abubakar, tace salamu sashen Hausa na murya Amurka. Bayan dubin gaisuwa da fatan alheri ga dukkan ma'aikatan sashen Hausa, don Allah ku isar mani da gaisuwar ban gajiya da zaɓe ga Honorable Dantani Musa da ake kira Hotline, da DJ Alhaji Ado Hamza wanda aka fi sani da Babawo Tukura, da dukkan 'yan jam'iyyar Labour Party LP na garin Kwantagora da kewaye. Nagode. Allah kuma ya yi musu jagora daga hannun Maryam Abubakar. Bari in ce tako ne na haɗin gwiwa, domin an haɗo da wani suna da yace Alhaji Murtala Abasu mai shadda Kwantagora. To sako na haɗin gwiwa daga Maryam Abubakar da kuma Alhaji Murtala Abasu mai shadda Kwantagora. To mu ma mun gode bangajiyan zaɓe. Ai kuma kun yi zaɓe a Daula.
Gaskiya kam an yi zaɓe.
So Allah ya yi ma dukkan waɗanda suka samu shiga jagora, kuma Allah ya sa mu ci gaba a ƙasar.
Haka ne, ba su ikon yi wa ƙasa aiki. To haka alheri, ni ma bari ga wani takarda nan daga hannuna, inda gaisuwa ce ta fito daga Fatima Musa Wadabarikin Ladi, jihar Plateau, Najeriya. Inda take cewa, filin a bari ya huce, ina miƙa gaisuwa zuwa ga ƙawayena kamar haka: Zainab Babaji, BOA Jos da Hauwa da Halima matayen Yusuf, Sawun Doki jihar Bauchi. To Allah sana faɗa wannan sunan daidai, Sawun Doki nan. An ce Sawun Doki ya take na raƙumi, ko kuma Sawun Giwa ne ya take na raƙumi. Haka ne. Sai Zainab Ibrahim Musa Wada Barikin Ladi da Aishatu Musa Wada Barikin Ladi da Ibrahim Musa Wada Barikin Ladi da Hadiza Mashar Ibrahim Musa Wada Barikin Ladi da Maman Fatima Musa Wada Barikin Ladi. To muna fatan duk kun tashi cikin koshin lafiya da al'umma Barikin Ladi da Jos da Plateau da Najeriya duka.
Nan mazauna al'umma Barikin Ladi, da fatan an tashi lafiya. sakon da muka raka ya dawo Daula. Yau ma muna tare da
Sheikh Abdullahi Jangebe, Talakin Jangebe.
To barka da sake dawowa wannan zauri.
To barka ka da
malam. Ka saba ba mu labarin ciniki tsakanin dan Fulani da Balarabe a Makka.
Na'am.
To ya batun ciniki ne. Ya aka kare ne.
To Malama Grace, anything shi wannan dan Fulani ne ya sai da shanun sa sai ta shi Makka. To da yaje ya ga kowa na tsayen tsaraba shi ma sai yaje shagon Balarabe zai sai tsaraba. Sai dauko irin butan nan da Fulani suke saya mai walƙiya. Shine sai ya tambayi Balarabe nawa ne kudin ta, sai ya gaya masa to shi Balaraben tunda baya jin Turanci baya jin Hausa. Sai wanda yake jin ainihin Larabci sai ya tambaye shi nawa ne kudin ta, sai ce riyal 50. Dan Fulani sai ya ce to ya dai taya riyal 5.
Daga hamsin.
Yawa daga hamsin.
Daga samun da ta biyar.
Sai da aka gaya
Balarabe. Aka cire sifilin.
Yawa. Da aka gaya ma. Aka gaya Balarabe. Sai ce ai in ya sayar haka ya yi hasara bai ma mayar da kuɗinsa ba. To shine sai aka gaya ma Dan Fulani. Aka ce ya ce ai bai mayar da kuɗinsa ba in ya sayar haka ya yi hasara. Dan Fulani sai ce hasara ko gaya masa ni yake nuna ma hasara. Ni da na sayar da shaduna na zona. Ni yau shi za su dawo ni na haka.
Ai ba ya hasara.
Ni ka gwada ma hasara ni da na sayar da shaduna na zona. Yau shi za su dawo. Jaga wasu ya sayar haka ai shi ba.
Shi ba sai da shaduna. Ko a guri yake to ana shiga kuma ba mu labarin babbar kalmar na ta Turanci kada ba mu labarin tafiya Ingila.
To shi ma wannan lokacin sarkin musulmi Abubakar ne Allah ji kansa wata rana Sardauna ya dauke su suka tafi Ingila.
To
da suka je aka jirin ci abinci sai aka kawo musu dan kofi na shayi, sai ga dan sarkin musulmi ga dan kofin shayi tsuru-tsuru dan kadan. Sai yake tambayar Sardauna yace Amadu, yace Allah shi baka yawan rai, yace Amadu a wanga dan kofi kai san mutun. Sai shine sai Sardauna yace masa a in ka shanya ranka da idan bai ishe ka ba sai ka ce abin nan a kara ma, sai a kara ma, sai ya za a kara ma, yace ga Bature nan da yake tsaye kusa da kai, yace ka dube shi ka ce masa Adumo.
Lalle ko
to da inda shenye sai dube Bature sai ce Adumo, sai a sake zuba masa, sai da ya ishe shi sai yace to ya isa. To shine sai sarkin musulmi sai dubi Sardauna yace Amadu, yace Allah shi baka rai, yace Amadu ko a cikin Turanci Adumo babbar kalma ta da ka faɗi sai a ƙara ma.
A tekom dai za a mene da aka ce go go da to go da wacce Ingila aka wannan kwa America aka yi shi a wannan makon.
To wannan taho da muka yi aiki daga cikin tawagamu akwai babban akanta na Najeriya shine jagoro ta tafiyar tamu. To da muka je aka kai mu wani gidan abinci wani na abinan yan Turkish ne ana ce mai Alibaba. Aka kawo mana abinci, aka kawo mana har da kifi.
Kamar yadda muka ci Daula ta mana wannan idan ba tambaye.
Yawwa kamar yadda
idan ba tambaye nan da ta ba mu dazu.
Ka muke abinci kike tambayar me?
Yawwa ka ce wai idan ba tambaye ne wai ba a faɗa kar ka mutane su da
karfi. Ba ki sai ga ni sai ki ce. Yawwa. To shi mai gino akauntan sai ya ce abin nan a sa masa shi ya tafi abin nan mu faɗa masa yana so ya tafi da shi a ɗaki. Yawwa. To shine sai muka gaya ma ita mai aikin muka ce a yi take away. Ashe nan America ba sa kitan take away.
Ba sa take away.
Ba ta gane ba. Sai muka ce carry go. Shi ma ba ta gane ba. Kaga ce bari mu turancin accountantoci. Sai muka ce take home kamar na albashi. Sai ji take home sai ta gane. Ta tana ne sai ta ce oh to go, muka ce eh to go. To shi ne sai ta ɗauka sai ta je ta naɗe mata. To ni ma da aka zo ni kam. Na kusa ƙari kifi na sai saura kai da abin nan ƙari kifi da ɗan abin da ba ka rasa ba. Kuma yana son kifi kuma na ƙoshi. To shi ne sai nace mata ni ma na wato go. Ce kan ni so go. Ka duba shiga cibi ya kare ce ni so has already gone. Ce wannan kayan ya tafi.
To gaskiya Alhaji na kan hanyar gowa Najeriya sabili da haka masu saurare tilas mu jaburki ne da Alhaji ya samu ya go. To yanzu abin da dai
Dole Salim
da kuma
Shehu Abdullahi Jangebe takin Jangebe.
To alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ya bamu lafiya da zaman lafiya da kuma abin da lafiya za ta ci da alheri.
Fatan so ya wuce na gani Baban so ne do baki na gani Komai hali na wuya ko sanani Na sarki na shi zai magani Allah Allah shi ya maka goda
Da haka ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci Sai can an jima da hantsi za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka Amina Buhari Auna ce daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku
VOA Afrique avec la meilleure musique